ya share hawayen ki ni ya ke kalle masoyin ki gebe guda gayyayen ki gayyan uwan ki da yayyen ki lamar ya shigo shigo da kawayen ki ku to hope is ga banda mawaki ki haye ni ne nasiha zan baki ko in miki shawara daukar daraki sai kin bar mai da tunanin ki baya dan yanzu kin zarta saura sanna amarya diyar gidan ki ma da sanadin ki an tara al'umma so shiga taren gida ya kanto ban kwana da abba har umma yanda abin ke yi min kwatance kamar sarauniya kin zo ne kawai ki dan gamu yanda nake ji kamar in kana ina gida ina niki waka irin ta yaron mu hadana ki yana ki amarya kuma cikin gida ban kwana ki da iyayen mu yanda nake so na gan ki kenan yanda nake so na gan ki yango barku warki kenan amarya shekara Hausa kwalliyar ki kenan sada sada takun rawar ki kenan sada takun rawar ki kenan tunda prince Gombe ke ki dan nan Gombe ke kuma Adamu Gwanje ne na rana ai sama ai ai sama kin yi dace da lokaci amarya sayayya kuma ba ki da lokaci amarya ne ba hasi ki sa'a ba kin ki banda sakuwa ko an baki tarkici more zaman ki lafiya banda zama a firgici zama a firgici ke da iyayen ki ke da kawayen ki ke da mawakin ki mi ban kwana amarya kwana amarya